This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yammacin yau Lahadi 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai.
Wani farmakin Isra'ila a Gaza ya kashe mutum 12. Sannan sun kama wasu mutane da suke zargi da cinna wuta a gidan Benjamin Netanyahu. Shugaba Joe Biden ya gana da takwaransa na China Xi Jinping a Lima, inda ya yi wa shugaban kasashen Asia da yankin Pacific don kwana. Sannan Rasha ta kai wani gagarumin farmaki na jirage marasa matuka da makaman misayin da suka auna cibiyoyin makamashin Ukraine.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, kudirin sauya fasalin gyara tsarin haraji da shugaban Najeriya ya kudura aniyar aiwatarwa yana ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin al'ummar kasar musamman ma masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa.
Matsalar shi ne, shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi. To amma sabon tsari ya ce za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai.
Sannan jami'an gwamnatin jihohin arewacin Najeriya sun yi taron neman hanyoyin kawar da rikicin tsakanin iyakoki. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Ma'amasu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Ga labarin duniya. Jami'an lafiyar Palestine sun ce hare-haren saman Isra'ila na cikin dare a Gaza ya kashe mutum 12. Sannan 'yan sandan Isra'ila sun kama mutum 3 da suke zargi da cinna wuta a wani gida mallakin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kasira dake gabar teku. Hukumomi sun ce Netanyahu da iyalansa ba sa gidan a lokacin da aka samu tashin gobarar har sau 2 cikin dare. Sannan babu wanda ya yi rauni. Jami'ai sun dora alhakin faruwar wannan lamari akan masu sukar siyasar Netanyahu a cikin gida. A Lebanon, jiragen yakin Isra'ila sun yi talugudan wuta a garuruwan kudancin Beirut da sanyin safiyar yau Lahadi, bayan da sojoji suka yi wa mutane gargaɗin ficewa daga sauran gidaje akalla 7. Ɗan kungiyar mayakan Hezbollah suna da ƙarfi a yankin. Sannan farmakin na zuwa ne a sa'ad da jami'ai suke shawarar amincewa da wani tayin tsagaita wuta da Amurka ta yi mata. Yayin da taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da yankin Pacific yake gudana a birnin Lima a Peru, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da takwaran aikin shi na China Xi Jinping. Gana wasu ta ƙarshe da za su yi tare yayin da Biden yake kan mulki, ziyarar da ta kasance ta ban kwana ga Biden yayin da shugabannin duniya suke shirin tarbar sabon gwamnatin Donald Trump da zai kama aiki a watan Janairu. Ranar Asabar, shugaba Joe Biden ya gana da shugabannin duniya da suka halarci taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da yankin Pacific a birnin Lima na ƙasar Peru, wa'adin mulkinsa na ƙarshe. Daga cikin abubuwan da ya yi a ziyarar tasa ta bankwana, Biden ya gana da shugaba Xi Jinping. Amurka da China kishiyoyin juna ne akan batutuwa da dama, wanda ya hada da rawar da suke takawa na tabbatar da zaman lafiya a duniya. Biden ya ce duk da cewa a lokuta da dama suna yawan samun sabani, sun kasance suna kwatanta gaskiya tsakanin su. Ya ce mun kasance muna kwatanta gaskiya tsakanin mu. Ina ganin hakan yana da mahimmanci. Tattaunawar da muke yi tsakanin mu yana kawar da duk wani zargi da tabbatar da cewa gasar da muke dake tsakanin mu bai haifar da rikici tsakanin mu ba. Shi kuma Xi Jinping da taimakon tafinta ya ce ya kamata China da Amurka su yi la'akari da sauran kasashen duniya sannan su ba da kwarin gwiwa da zaman lafiya a wannan duniya wanda ke cike da tashe-tashen hankula. A baya, Biden ya ayyana Xi a matsayin mai mulkin kama karya, yayin da Xi ya zargi Amurka da zama babban tushen rashin zaman lafiya a duniya. Sai dai kuma shugabannin sun jaddada muhimmancin kwanciyar hankali kana cikin shekaru hudun da suka gabata, sun yi nasara wajen daidaita gasar da ke tsakanin su mai sarkakiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ta harba makaman missile 120 da jirage marasa matuka 90 a wani farmaki mai girma a fadin Ukraine, inda ta auna wuraren samar da makamashinta. Zelensky ya faɗa yau Lahadi cewa Russia ta kai farmaki da jirage marasa matuka daban-daban ciki har da samfarin Shahid, makaman missile masu sarrafa kansu da masu cin dogon zango. Ya ce na'urorin kare hare-haren saman Ukraine sun kakkaɓo jirage marasa matuka 140 tun bayan da ta fara mamayar ta gadan-gadan a ƙasar da ke makwabtaka da ita a watan Fabrairun 2022. Russia ta yi ta kai farmaki inda ta yi ta auna cibiyoyin samar da makamashin Ukraine, lamarin da ya sa aka yi ta fuskantar yanayin gaggawa a fadin ƙasar bayan katsewar lantarki ya jefa ƙasar cikin duhu. Farmakin jirage marasa matukan da na makaman missile din da Russia ta kai su ne mafi girma da ta kai cikin watanni uku. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babar rahotannin namu. Bayan da gwamnonin jihohin arewacin Najeriya 19 suka yi fatali da kudirin sauya fasalin gyara tsarin haraji da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kudiri aniyar aiwatarwa, har yanzu ana ci gaba da cece-kuce tsakanin al'ummar kasar, musamman ma masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kudirin tsarin harajin na shekara ta 2024, kamar yadda gwamnatin ta yi wa lakabi, ta ce zai magance rudanin da ke tattare da tattara kudaden haraji da ya dade a kasar ta hanyar ƙara dangantaka da ke tsakanin gwamnati da masu biyan harajin. Mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Mr. Japhet Philip ya bayyana yadda sabon tsarin harajin zai kasance.
Alfanun shi shine kudaden shiga, wato revenue, zai karu sosai, kuma akwai wasu kamfanoni da businesses waɗanda sukan guji biyan haraji. To wannan dokan idan an yi shi zai zama da wahala mutum ya kaurace ma biyan haraji, kuma in an yi dokan nan zai zama da sauƙin mutane su bi dokan, wato compliance, kuma zai maganin abin da akan ce haraji barkatai, wato multiple taxation. Ba wai ka biya haraji nan ka biya haraji a can barkatai ba.
Idan aka hada wani asusu ne wannan harajin zai shiga, na gwamnatin tarayya ne ko na gwamnatin jihohi ko kuma ma na ƙananan hukumomi?
To wannan shine inda ke da matsala. Matsalar shine akwai abin da ake kira value added tax. Shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da kudirin tarayya. To amma sabon tsari ya ce shi wannan value added tax din nan gaba za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai, za a cire jihohi da ƙananan hukumomi a ciki. Shi ya sa gwamnonin arewa suka ce to su ba su yarda da wannan wurin ba.
An jiyo gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule na bayyana bukatar sake duba wasu bangarorin kudirin sabon tsarin harajin. Gwamnan na jihar Nasarawa, wanda rahotanni suka bayyana yayi magana ne da yawun sauran gwamnonin arewa, ya ce ba wai suna kin amincewa da sabon tsarin bane, sai dai suna bukatar a sake duba batun cire haraji na VAT don kauce rashin fa'idarsa wa yankin arewa. A bangare guda kuwa, wata sanarwa kungiyar Yarbawa ta Afenifere ta bakin jami'inta Jare Ajayi ya bayyana cewa sabon kasan ribar da aka samu ta hanyar VAT ba zai kasance da matsala ba, don haka kar wani bangaren kasar yayi fargaba. Sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce haraji na da muhimmanci ga ci gaban ƙasa, amma suna buƙatar gwamnati ta sake fasalin sabon tsarin nata.
gaskiya akwai canji da muke bukatar gwamnati ta yi. Domin in kika lura wannan ana magana akan cewar shi wannan reform da ake so a yi shine duk inda ake da wani babban company ko wani abu da ya shafi irin wannan to wannan company da yake nan ko kuma wannan ma'aikata da take nan kashi 60 na wannan abun da aka samu na wannan haraji zai koma wa asalin ita jahar da take da wannan company ne. Sannan kashi 40 kuma za a zo a raba shi wa kasa gabaki ɗaya zai koma wato asusun gwamnatin tarayya kenan. To idan ya koma asusun gwamnatin tarayya kuma anan kuma kashi 40 din kuma za a zo a sake tarayya da ita waccan jaha da ta samu kashi 60 na wannan da take da mallakin wannan company a jahar ta. To kin ga akwai bambanci gaskiya fi sabilillahi wanda muke son gaskiya a gyara a wannan gefe. Domin in ba a gyara a wannan gefen ba to akwai jihohin da gaskiya za su samu matsala.
Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya kenan Alhaji Bashiru Uba Hassan, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Chris Wright mamallakin wani kamfanin mai a matsayin wanda zai jagoranci sashen makamashi yayin da sabon gwamnatinsa take ci gaba da daukan harrama. Tawagar da ke aikin tsara karban mulkin da ta bada sanarwar da ranar jiya Asabar. A ranar Juma'a Trump ya sanar da zai kafa sabon majalisar makamashi ta ƙasa wanda zaɓinsa na aikatar cikin gida tsohon gwamnan North Dakota Doug Burgum zai jagoranta. A wannan matsayin Burgum zai jagoranci wani kwamitin da ke da wakilci a duk wani sashi a hukumomi da ke sahalewa a kan makamashi, sarrafawa, tsarawa, rarrabawa, dokoki da safara. Abinda sanarwar ta Trump ta kunsa kenan. Shugaban mai jiran gado ya ce a matsayin shi na shugaban kwamitin makamashi na ƙasa, Burgum zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasar. Shugaban kamfanin Liberty Energy Wright mazaunin Denver ba shi da wata masaniya a bangaren siyasa, ya kasance mai fafutuka a masana'antar mai da gas wanda ya hada da fracking wanda wato wata dabarar haƙo mai. A 2019 ya sha ruwan da aka samu daga inda aka haƙo mai da wannan dabarar ta fracking don ya nuna cewa fracking ba shi da haɗari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikicin kan iyakoki a duniya ba sabon abu bane, yayin da a wasu lokutan yakan fara sanadiyar rashin cimma matsaya kan shatin wuri a matsayin iyakar raba ƙasashe ko kuma jahohi. Makonnin da suka gabata ne jami'an gwamnatin jahohin arewacin Najeriya suka shirya tararruka tsakanin jahohi masu makwabtaka da juna domin yin nazari kan matsalolin iyakokinsu tare da hanyoyin magance su. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da rahoton.
Rikicin kan iyakoki a duniya kan faru ne a sanadiyar rashin cimma matsaya kan shatin wuri a matsayin iyakan da ya raba ƙasashe ko kuma jihohi, wanda a wasu lokutan kan haddasa faɗace-faɗace a ƙasashen duniya ko kuma a jihohi. A wani ƙaulin ƙasashe kan kai ƙara zuwa ga babban kotun duniya, kamar yadda ƙasar Kamaru ta kai ƙara gaban kotun duniya a shekarar 1994 tsakaninta da Najeriya a kokarin da ta yi don kaucewa yaƙi kan tsibirin Bakassi, wanda daga ƙarshe kotun duniyar ta mallaka wa ƙasar Kamaru tsibirin na Bakassi. A gefe guda kuma jihohi ma kan shirya tarurruka tsakanin jihohi masu makwabtaka da juna domin yin nazari kan matsalolin da ke shafin iyakokinsu domin kaucewa tashin-tashina, wanda a wasu lokutan kan haifar da rikici a tsakanin al'ummomi da suke zaune a kan iyakokin nasu. Alal misali, jihar Bauchi tare da hukumar shata kan iyakoki na ƙasa sun gudanar da taron bayani kan yadda iyakokin nasu suke tsakanin jihohi guda 7 da jihar Bauchi ke makwabtaka da su. Jihohin ko su ne jihar Gombe, jihar Taraba, Adamawa, Yobe, Kaduna, Lato da kuma jihar Kano. Mataimakan gwamnonin jihohin sun halarci taron na tuntube su kan fahimtar su game da wannan taro. Da farko dai ga mataimakin gwamnan jihar Taraba Alhaji Aminu Abdullahi Alkali.
Zuwa abin da ke kokarin so jama'a su fahimta shine a yi zaman lafiya. Kan iyaka kare zama dalili ba za a kawo su zai kawo sabani tsakanin mutane. Inda akwai auratayya, akwai maganar noma da kuma sauran yanayi na rayuwa. Wanda kuma shi Allah da ya yi mu ya yi kowa da arziki shi da kuma kasan da zai arziki shi. Ba dole ne sai ka san kowa. Za ka yi barin kasan ku je wani kasa ka yi arziki. Saboda haka kar ya kasance ana fada tsakanin juna da juna don hakanin ba zai kawo zaman lafiya da jin dadi ba.
Musamana Jatau shine mataimakin gwamnan jihar Gombe ga abin da yake kan taron.
Wannan taro bari mu gode wa Allah da ya kawo mu yau saboda mu taro mu fahimci juna mu fahimci cewa su iyakokin da muke fadi bai hana ka aure ko noma ko yin arziki a wani wurin ba. Kuma kamar yadda mai girma gwamnan Bauchi da gwamnan Gombe sun gaya mu sun ce su ba barayi ba ba sa so a kara musu inci guda daya na kasa da ba daku ba amma kuma kana dauke musu inci guda daya.
Na masokin baki mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jato shi ma yi bayani kamar haka.
An tattauna kuma mun fahimci cewa lalle yana da kyau mu haɗa kai wajen gane matsalolinmu ba wai rarraba kai ba. Mun fahimci cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma mun ba da shawarwari ma mu kanmu da kuma waɗanda suka zo wajen taron cewa a yi ƙoƙari a sasanta matsala cikin ruwan sanyi domin ta wannan hanyar ne kawai za a gane cewa mu mutane ne masu ilimi mu mutane ne masu nagarta mu mutane ne muka san abin da muke yi.
Sai dai kuma bincike na nuni da cewa daga cikin abubuwan da ke haddasa rikicin kan iyaka sun hada hadda karancin tattalin arziki da yadda shatin wuri yake siyasar cikin gida da kuma gasar mallakar wurare. Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin ƴan jarida.
Sangoma ko cin mutum yiti in ba shi sauyin na ɗan jarida. Ɗan uwa na ɗan jarida in ba gudu ba jada baya.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci a kuma wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin ƴan jarida inda ni Muhammad Bashir Ladan zan gabatar da wannan shiri tare da bakina na yau waɗanda dukkansu kuma ƴan jarida ne. Zakari Sado na tashar Hausa 7 sa'annan wakilin DW a kasar Kamaru shi kuma Halid Mama daga tashar GBS TV dan broadcasting system kenan a nan kasar Kamaru. Maluma assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Zamu tattauna kan maudu'i guda ɗaya ne can wanda muka sani gabaki ɗaya shine cin takarar zaɓe da Donald Trump ya yi a ƙasar Amurka. Tambayoyi guda biyu muke da su. Tambaya ta farko ita ce wato wani tasiri wannan zaɓen Donald Trump da aka yi zai samu a kan wato yadda duniyar take tafiya a yanzu. Mun san cewa akwai yaƙe-yaƙe da suka taso cikin wancan mulki na Joe Biden inda aka samu yakin Ukraine da ta barke aka zo yanzu kuma ana gwagwarmaya tsakanin Isra'ila da Hamas wato da Palestine kenan. Kaɗan daga cikin abubuwan da za a iya lissafawa kenan. Tambayar mu ta biyu kuma ita ce wato wani darasi mu za mu iya ɗauka a matsayinmu na Afrikawa kan wannan zaɓe da aka buga. Mun ga cewa an yi abu mai kyau inda Kamala Harris da Donald Trump an buga yadda ya kamata cikin tsari irin na demokaraɗiyya sa'annan aka fitar da wannan sakamako. Malam Zakari Sadu bari mu fara daga kai. Bismillah. Me za ka iya faɗa mana kan wannan wato zaɓen Donald Trump da aka yi wani tasiri kuma wannan zai iya samu a tafiyar da duniya take ciki.
Mama Bashir Ladan zaben da na tafi kuma zaben da aka yi a Amurka zabe ne wanda na bibiya tsawon kwanaki biyu tun farko na maganar yakin neman zabe tukunna. Wannan ya nuna cewa wato a kamar su kuma canzawa duniya duba da ainihin siyasar kasashen ketare sai sanin ka ne cewa da akwai wasu kasashe wanda kasashe ne yan baruwan mu da karkashin wato kungiyar BRICS waɗanda ainihin suke tasowa waɗanda galibi suka nuna ainihin wato alaka da tsakanin kasashe musamman kasashen Afrika kuma Amurka na daga cikin waɗanda su ma suke neman bin sun wayannan kasashen amma zaka cewa siyasan su ya bambanta to dole ne mu kasashen Afrika mu hankalta da zaben da aka yi ni zan yi ce maka alhamdulillah saboda na ji dadin wato zaben Trump da aka yi saboda idan ka duba siyasar sa ya bambanta da ainihin wato ɗan jam'iyyar Democrat wato na ainihin Joe Biden kenan da kuma Kamala Harris
na wani me wai wato me bambanci din wato me kacharas da gun Joe Biden da kace alhamdulillah
eh me yasa na ce maka alhamdulillah da farko idan ka duba Joe Biden ra'ayinsa ba ra'ayi bane na zaman lafiya ra'ayi ne na manta da zaune tsiye neman wato nuna gadara da isa da kuma da dukkan wani karfin da suke da shi shi kuma ya sunan shi Donald Trump na da sabanin haka saboda shi ya so da wata manufa domin ganin cewa duniya da ko abubuwa wanda yake ya kamata a ce mu hada hannu karfe domin magancewa musamman da kicin gaba tsakiya wanda ɗaya daga cikin ya kai ga ainihin gurbata wannan zaben da aka yi ya kai ga ainihin wato ita Kamala Harris bai samu nasara ba da kuma wasu ɗabi'u waɗanda ainihin su ɗan Democrat ke da shi da yake da zuwa ya saba ma ainihin ɗabi'un ɗan Republican wannan shine mutane kamata ya ce mutane su sani Donald Trump mutum ne wanda baya nuna wato ba bai siyasa munafinci idan bai sonka bai sonka idan kuma yana sonka yana sonka
shi kan lalle ko wato nashi tsarin wato yadda Hausa suka ce lakum dinukum
yawa idan zai
ba kai
yawa idan ka duba kuma ya nuna ainihin wato shi bai cikin maganar tashin hankali tsakanin Ukraine da Russia idan ka duba wannan tashin hankalin bai daga cikin wato siyasa sa domin ci gaba da tashin hankali tsakani shi yasa idan ka duba Vladimir Putin yayi mahaba da zuwansa saboda mutum ne wanda yake so ya kawo zaman lafiya tsakanin wayannan kasashe da ke tashin hankali guda biyu wanda kuma idan ka duba ya mamaye kasashen zan ce Turai da yammacin Turai Faransa Jamus da Deutsche Ransu duk da cewa da sun yaba da ainihin zaben su da aka yi amma siyasance ne wanda za su ci muriyar wannan
bayan da za su yi ne
bayan da za su yi ne yawa sun san wato manufarsa
haka ne Khalid Mama me za ka yi faɗa mana kan wannan wato zaben Donald Trump da aka yi
ni abin da zai yance shi ne cewa zaben Donald Trump cigaban kasan Amerika ne kuma cigaban kasashen duniya ne saboda tun wancan lokacin da yake nan mai kasa kafin ya bari sannan ya dawo kuma ya nuna cewa shi siyasan shi akan neman yancin kan kowa ne me zaka samu me zaka ci me zaka tafiya da kasan ka da shi haka shi yake tafiya da yake tafiya da mulkin sa kun gani tun lokacin campaign shi ana ganin manyan masu kudin kasashen shi da suke kusa domin shi a wajen shi a sa akan duk kowa ne neman abin da za iya abufa ma juna asiri to in kuma wannan zai yi faru da ke ba wani kasan da zai yi aiki ba wani kasa da bin shi ana bukatun zaman lafiya shi yasa yake nuna cewa shi yana so a dawo da zaman lafiya wannan kasashen da suke cikin yaki ko bai zai ba da gudunmawa akan yaki ya cigaba ba saboda tun can da
haka ne shi zai ba da gudunmawa wa Ukraine saboda cigaba da yaki haka ne mai da kuma na kaman ya ma kira ai Vladimir Putin sun yi magana da da tare da abokinsa Elon Musk
kusan Donald Trump tun wancan lokacin mulkin sa ya nuna cewa shi fa ba gwan shi da yaki da yaki shi na shi da ya kasa ya cigaba kuma duk kowa ji dadi amma in ya ga wani kasa ya zo yana so ya fi shi samun wato harka shi nuna musu cewa a'a ni ne mai da mulki a nan wannan sashin siyasa ne sashin wato me za mu ya mu faɗa game da ra'ayin mu a nan Afrika ya ce wato an nuna demokradiyya sashin su saboda Kamala Harris ta yi campaign ta Donald Trump ya yi campaign shi kuma ana nuna result kai tsaye wato duk kowa na bin gaskiya kuma yana nan duk kowa na sanin me yake faruwa
kowa gani ai a yadda abu ya dosa wuciya
na'am haka ne
ana nuna a gidajen a tashoshin television na duniya gabaki daya a ce gashi nan cikin California gashi an zabe shi an zabe wani an zabe wani
wato na yaba wannan kuma abin nake so in ja hankali saboda shekara mai zuwa babban shekara ne na kasan Cameroon ta musamman kuma gashi ana bukata a yi zaben mai kasa ana ta surutu me zai faru ya ga shekarun shi ya me zai faru ga cewa yanda suka bi tashashin su a kasar Amerika suka yi zaben nan in aka yi irin ta wannan aka mu za ji dadi
za a iya haka kuwa
in ana so za a yi ya malam bashi duk wannan in ana so ne saboda kasa fa na da abin da zai yayi na abin da yake bukata in aka in ana so za a yayi kuma kun san shi wanda yake ba da result na election din nake ga kwanaki sunan shi ne a kotu saboda fito wanda yana shiga na mai kasa ya dawo akan election wato a dawo da cewa za a yaba mu duk kowa damin zuwa ya nuna kanshi kuma kan a san cewa zabe za ya nuna mu duk kowa
wanda ba ma gudi ciki
ba ma gudi ciki
kaman zakariya kaman abun da kaman wuya a gasar Kamarun nan duk da yake Khalid ya ce lalle ya tunatar da mu shekara mai zuwa shekara ce wacce za a yi zabe irin na shugaban kasa amma ba nan kadai ba ina tsammanin jimillar zaben za a yi saboda akwai yan majalisa suma da kuma majalisan da kuma yan
hukumomi Mama Bashir Ladan an tabo kasar Kamaru
haka
bayan zan ce an tabo kasar Kamaru ban nika ta'aziya ga waɗanda suka rasa nasu kanan wato yankin can
san tsauni
na yankin can nan
san
ku ne wanda gaskiya mun ka sai cikin bakin ciki na ta'aziya kuma muna fata cewa dai gwamnati ta kawo agaji domin har yanzu shugaban kasa shi kanshi ma bai mutu jaji ba
musan
yau kwanaki shi da ke da muke tafiya sai ana gani kamar bai shugabanci kasar Kamaru wannan tabbatar da haka magana zabe Mama Bashir Ladan dole mu yi kira ga Amurka domin ko kuma mu yi koyi da abin da Amurka
ta yi tunda darasin muke so mu ga wasu
darasin muke so Mama Bashir Ladan abu ne mai kamar wuya ce za a yi wannan a Kamaru saboda shugaban kasa bai yi niyan barin wannan kasa ba sai dai Allah zai ci da sashi barin wannan kasa ta wata hanya ta daban hanya ta kaddara wato ne idan aka kaddara wato sai dai mutuwa ne
bayan su bai fito ya ce mako
ne ko bai ba da Mama Bashir Ladan ne wanda shugaban kasar Kamaru idan ka duba siyasar sa ba siyasa bace da ya shirya barin shugabancin Kamaru kamar yadda Ahmadu Ahiyo so shugaba ya shirya na bar masa wannan kujerar duk son Kamaru da yake da dukishin Afrika da yake ya dore ya bar masa wannan bayan shekaru 25 tukarin shi ya zo ya ninka so biyu 42 ke tafiya wala Allah idan ana kira har wani mana ce wani ya ce wai har 2035 shi na sa hannu a kai shi na shi a lokacin to kana gani cewa wayannan ba su da ra'ayin bin sahun ya kasashe wayanda suka ci gaba da barin demokradiya to dole a wani lokacin in kungiyar haƙƙin kare haƙƙin bil adama dole su zargi irin wannan tafiya da irin wannan siyasa da ake ciki Mama Bashir Ladan muna fata cewa Donald Trump shugaba ne wanda da kosu al'amuran wanda gaskiya yake ci masu kuriya bai so irin wannan zaman da ake yi wato kamar masarauta waya na gani idan ba kai ba sai danka ko kuma idan ba kai ba sai wata daga cikin jam'iyyarka to mu muna fata cewa a duba shin da zai zo nan ba ma fatan tashi hankali amma a yi shi cikin tsakani kuma muna fata cewa Donald Trump zai dan tattauna da shugaban kasar Kurdiya wala Allah dan ja masa kunne ko kuma ya dan
ya ba shi
shawara
ya ba shi shawara
ya wani bijin
sai dan kunne ma zai taso
ba ya ba shi shawara ya ba shi shawara dake Amurka kaga maganar Faransa irin Amurka ne Amurka idan ta ce za ta yi wani abu tana yi da karfin da take da shi da komai da
komai
wala idan ta ce ma shi Fulge ya yi don Allah ka yi hakuri ka bari a ci gaba da ba zai iya bari ba musulmi ba kamar wuya amma ne
ba matsala kali cikin sakon 30 kafin mu rufe a ganin ka za mu iya mai koyi da yadda muka ga tsarin demokradiyya a Amurka sa'annan mu samu ci gaba a zaben da za a yi shekara 2025 Allah ya kai rai
Mama Bashir Ladan yadda na faɗa za mu iya amma in muna so saboda kasan nan muna da abin da muke da shi muna da abin da zamu iya mu gabatar da duk bukatun mu kawai dai indai muna so mu sa gaskiya mu yi kuma aiki yanda ya kasance kuma za saka saboda in kudi ne akwai in siyasa ne ma akwai in masu ilimi ne akwai in ma technology ne ma akwai shi dai kawai a yadda da waɗanda za su yi aiki fi sabilillah a za su gaba kuma ga kasance
madalla Khalid mama mun gode wa Zakari Sadu kun san akwai fatar mutum akwai kuma gaskiya yadda abubuwa suke tafiya sai dai mu yi muku godiya Zakari Sadu da Khalid mama sauran kuma duk wasu abokan aiki su ma muna musu godiya a madadin ku gaba ɗaya muke cewa masu sauraro a huta lafiya
da mina da ruwa da
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da Tuttaya na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dubu da ta bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai anjima.